wasn't Thomas from another. Please don't think he wasn't Thomas from another. In a chill, baby, nah, can it be? In a chill, hope, nah, can it be? In a chill, sweetheart, nah, can it be? In a chill, man, so, nah, can it be? Kada wani ya taba min ke, kada wani ya kusantan ke, kada wani ya kiran min ke, ran tatta ke, shi anan take. Kada wani ya kin sassa ke, zuciya ta ta ke ce, kin ki take kille ce, mun karna shariya. Baby, nah, wannan waka ta ke ce, kin san kanki, bazan ta musu na ba.